أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدا ربك الله سبحانه وتعالى ليس جهدهم وجدت تبتك الله سبحانه وتعالى ليس جهدهم أكرتم نا العقيدة الطهاوية لإمام الطهاوي عند يوم إن شاء الله تعالى زامت أكم مسألة أربعين عندما لنزيمنا مغنى أكم الحوض. الحوض تكاهنن زامي أن تنبيه كأن أكم كراتن دي قباتا أكم مسألة لي كمرحكا ƙarin bayani ne kenan, ba wani abu ne ba wanda bamu ce ba a cikin karatun da ya gabata. Akan magana akan al-Isra wal Mi'raj, akwai magana da muka yi akan sallah da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi tare da annabawa. Muka ce ya ja annabawa sallah a cikin Baitul Maqdis a ranar da aka yi tahiyya da shi daga garin Makka zuwa garin Qudus, daga garin Qudus kuma aka yi mi'raji da shi zuwa ga sama. To wannan sallah idan muka lura a cikin tahiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi sama, a lokacin da ya zo sama ta farko tambaya ya yi wane ne wannan, sai aka ce mai shi ne babanka Adam. Da ya je sama ta biyu shi ma tambaya yi wane ne wannan, aka ce mishi Ibrahim. Ya je ta gaba aka ce mishi Idris. Ya je aka ce mai Yusuf. Ya je aka ce mai Musa alaihi salam. Ya ga annabi Isa. Duka duk inda ya bi sai ya tambaya wane ne wannan. To wannan tambaya ta manzo sallallahu alaihi wasallam da yake yi ita take nuna mana kenan ba a tahiyyar shi bane Baitul Maqdis ya gama da su annabawan ya ja su sallah. Saboda inda a ce tun lokacin da zai tahi ne ya ja su sallah, da daga ya gansu ya san su wane ne ba zai tambaya ba. To shine malamai irin su Ibn Hajar al-Asqalani suka tabbatar da suka rajjahar da magana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo daga sama, lokacin da aka dawo masallacin Qudus sai annabawan duka suka sauko, aka saukar da su. Anan kuma aka ce sallah za a yi, aka ce tuwaje za sallah, anan aka ce shugaba shi zai ja sallah, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kenan ƙarin bayani akan maganar da muka yi satin da ya gabata. Sai na biyu akan magana akan Albaitul Ma'mur. Albaitul Ma'mur wani gida ne wanda yake can saman bakwai. Shi wannan gida yanda kaga setan inda masallacin Baitul Haram Ka'aba take, to daidai wannan setan har zuwa inda yake, inda zai hwado da ba inda zai fado sai saman Ka'aba, daidai da Ka'aba yake. To wannan gida ba irin gidan da zaka iya tunani bane ba, gida ne wanda a kullun mala'ika 70,000 yake shiga ciki yayin ibada ya huta. Kuma idan ya shiga ya huta bai sake dawowa ila kiyamar sa'a. Tunda aka yi duniya kullun sai mala'ika 70,000 sun shiga wannan daki, sun yi sallah, sun yi ibada, sun huta, kuma sun huta ba su sake dawowa, wasu 70,000 za su sake shiga. Kana iya lissafa adadin mala'ikun da suka shiga wannan daki suka yi ibada? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, babu wanda ya san runduna ta ubangijin kai shi. Wannan kadai ya isa mutum inda ya yi imani ya ji tsoron Allah subhanahu wataala, ya san cewa Allah da ake gaya mashi shi ne mahalicin shi. To in aka ya tashi kama shi bai da wani ƙarfi ko wani wanda zai amshe shi, a ce 70,000 kullum, kuma tunda aka yi duniya kuma ba sun huta ba sa sake dawowa ba har ila kiyamarsa, kowa su guda ne zai shiga. Yawan nasu kullum mutum bata iya tsinkayo yawansu. Ka duba kuma girman mala'ika, irin yadda mala'ika da yake da girma. To ka ga irin wannan girman wannan gida shi ma ba irin wuri bane wanda zaka iya sawarawa ka ce ga irin girman shi da yake. Hadisi ya tabbata na Anas bin Malik, lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam aka gwada mishi wannan daki, to a lokacin nan sai aka kawo mishi kop haka kamar ver na makayi an zuba wani abu a ciki, sai aka kawo mishi na abubuwa guda uku a ciki. Akwai giya, kop na giya, akwai kop na zumuwa, akwai kop na madara. Anan manzo sallallahu alaihi wasallam aka bashi shuwa aka ce zabu guda. Anan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki na madara sai sha, sai aka ce mi asabtal fitra anta wa ummatuka, hakika kun yi dace da fitra kai da al'ummarka. Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zabu madara akan zumuwa kuma akan giya, cewa fitira ta mutum, lahiyayyen mutum, mutum mai cikakken hankali, giya ba abin da zai dauka ba ne abin jin daɗi, abin mu'amala da ita ko da yaushe. Amma madara tana maganin ishirwa, tana maganin yunwa ita kaɗai, kuma hallau tana magani ma na wasu cututtuka a jiki. Madara tana da fawaid da yawa. To ya ishe ta fa'ida a ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam da aka kaddama mishi wannan abuwa guda uku, yake zaɓan zumuwa ita da aka ce fihi shifa'un linnas, yake zaɓan tiza madara. Madara amma ba madara ta ice ba, mafi yawa madara da muke sha pudur wannan ice ne ake ma dabara a gyaggyara dan sa bukin na madara a bamta. In ka bibiya madarar ta gaskiya a ciki, a percentage din bata da yawa, bata da yawa wasu abubuwa da ke sa irin madarar da aka taso irin ta shadu ko na makamata ka ita ce ake magana. Bayan haka wannan abin da aka gabatar manzo sallallahu alaihi wasallam, so bi ana gabatar mishi da shi hallo a masallacin Kudu su ma an kawo shi, sai dai anan guda biyu aka kawo mai kwafi, guda biyu aka kawo guda da madara a ciki, sai aka kawo guda da giya a ciki, sai aka cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi guda a ciki. Anan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓi madara hannu. Anan kuma sai aka ce mai mala'ika Jibril yake ce mai hudita ila alfitra لو اخذت قدح الخمر غوت امتك, حقيقه kai dace ka shiryu akan fitra inda ka dauki giya da al'ummar taka ta zama al'umma wawuya wadda ta kasance kullun cikin rakanuwa da sauransu. inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zabi giya to kaga a lokacin da shi da kace ma firasa me firasa tsinkayen abu kahin yazo ba dan kai magana akan cewa gaibu ne kake ba da labari kuma abin sai Allah tabbatar da shi zama gaskiya shi da kace ma firasa kaji wani misali wani babba yace me yace ma in kana kaza da kaza kaza takan yi yawa sai kaga kuma abun wannan da ya tsinkayo ya gani ya faru shi da kace ma firasa tsinkayi da kace tsinkayin nesa to manzo sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin nan ba a haramta giya ba inda giya an haramta ta ne a garin Madina shi kuma wannan Isra'i wal Mi'raj ya faru yaushe ya faru kayin hijira da shekara daya haka da rabi an yi Isra'i da Mi'raj a watan Ramadan 17 ga watan Ramadan aka yi Isra'i da Mi'raj kai malaman tarihi suka ce rasubdu ma ne aka yi shi ranar Asabar ranar ne aka yi Isra'i wal Mi'raj anan akwai hadisi na Anas yake cewa malaika Jibril yake ce mai ikhtartal fitra hakika ka zabi shiriya ka zabi shiriya to a takaice menene muke so mu ce anan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga abubuwa na abun mamaki lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raj da shi an gwada mashi wuta an gwada mashi aljanna an gwada mashi irin azabar da ake ma wasu wanda suke aiki iri kaza da iri kaza da iri kaza daban-daban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga abubuwa na mamaki sosai mala'ika mai gadin gidan wuta shi ma an gwada mashi shi malik kenan wa qalu ya malik liqad alaina rabbuk qala innakum makisun sallallahu alaihi wasallam wannan yake ba mu yake haskaka mana mu fahimci sirrin dake da kai na manzo sallallahu alaihi wasallam dole yake kowa jin tsoron Allah saboda bancin shi dama haka Allah ya tsara mishi abubuwan da ya gani na zahiri a gaban shi sun ishe shi imanin shi ya ƙara tabbata ga Allah subhanahu wataala kuma tsoron shi ga Allah yana kowa wanda aka dauka aka kai shi har saman bakwai ya ga irin waɗannan abubuwa na al'ajabi aka wanke ma zuciya aka sa ta cikin tasa ta abin nan ta zinariya aka wanke ta da ruwan zanzam aka fidda rabin shi da a ciki wannan abubuwa kadai sun isa manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama yafi kowa ba shi da sa'a bai da wanda za a gama shi da shi sallallahu alaihi wasallam daga cikin baiwa da kuma daraja da girmamawa da aka manzo sallallahu alaihi wasallam shine magana ta alhaud da zamu tashi akan ta sai malaka ke cewa wal haudul ladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyathan li ummatihi haqqun malaka cewa kuma alhaud wannan ruwa na alhaud wanda aka karrama manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan ruwa da kuma al'umma ta shi baki daya yana daga cikin aqida ta mummuni aqida ingantacciya yayi imani da cewa lalle wannan alhaud din gaskiya ne cewa mi a ranar alkiyama al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam za su sha daga wannan ruwa na alhaud imani da wannan imani wajibi rashin imani da wannan ƙaryata hadisai ingantattu ne da kuma aya ta alqur'ani mai girma wadda tabbatar da wannan magana kenan mummuni ya yi itikadi da haka malam yake cewa hadisan da suka zo akan abin da ya shahi alhaud hadisai ne sun kai matsayi na mutawatir me yake cewa mutawatir idan hadisi ya kasance ya zo ta hanyoyi daban-daban ta yanda waɗanda suka rawaito hadisin yana da wahala su gamu su ma manzo sallallahu alaihi wasallam kariya hadisi ya zo annabi ya ce kaza daga garin makka daga garin musra haka nan wani sahabi ya ba da labari daga garin busra wani sahabi ya ba da labari daga garin kufa wani sahabi ya ba da labari daga garin madina haka nan daga garin makka da hanyoyi daban-daban kuma sahabbai daban-daban ba gamuwa ba suka yi shawara suna nan ne haka sahabbai wajen sama da 20 suka ce kaza annabi ya ce kaza to wannan hadisin shi nake cewa mutawatiri kamar ana yi a gaban ka tabbas manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wannan imani da wannan wajibi ne kuma lazimi saboda sahabban da suka rawaito wannan hadisin sama da sahabi 30 sama da sahabi 30 daban-daban isnadi daban-daban hadisi ya tabbata na Anas bin Malik manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna qadara haudi kama baina aylatan ila sana'a min al-yaman wa inna fihi min al-abariji ka adadin nujumis sama manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna qadara haudi girman tafkin da aka bani ni da al'ummata yake bada misalin kamar daga inda suke zuwa Sana'a wani gari ne a cikin Yaman a wani hadisi ma yake tabbatar da cewa bangaren shi na yamma tafkin da aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam bangaren shi na yamma kankaje karshen shi tahiyya ce ta wata guda za ta yi ba a mota ba tahiyya ta dan balaguro ta zamanin da bangaren shi na kusur tahiyyar wata bangaren shi na arewa ta yi wata bangaren shi na gabas ta yi wata saboda girman shi kuma yake cewa wa inna fihi min al-abariq wannan ruwa da aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam shi da al'ummar shi yana da kwaf 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 dake da kai a cikin shi ka adadin nujumis sama kamar yawan tauraro da suke sama waye diga su waye san adadin su har yau babu wanda ya tunkari ko ya rabu na inda suke duk teknolojin da gare su turawa ba su isa ba su kai rabin inda waɗannan taurarin ma suke bare su san bare su iske su ma inda suke bare su san adadin su Allah kadai san adadin su to haka yawan kop kop inda ke da kai a bakin wannan teku wanda al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam za su sha wannan ruwa kamar adadin yawan taurarin na sama a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa layuraddunna alayya nasu min ashabi to a wannan rana sai an zo gadangadan manzo sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci al'ummar shi zuwa ga wannan ruwa yana gaba suna baya ko muna baya an zo ana tahiyya kawai sai a ce musu ku dakata kawai sai a kare su mala'ikai su ce ku koma baya ku banda ku saboda al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam ba fitacciya bace ba a ranar kiyama saboda duk wanda ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallam yana musulmi ba batacce bane manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati qurran muhajjilina min atharil wudu al ummata za su zo ranar alkiyama suna masu haske saboda wajejen da suke wankewa na arwalla wannan hannun da muke wankewa kullun na arwalla kamar misali a ce inda a ce zaka dauki sabuli kai ta wankewa kai ta wankewa baka taba komai ba irin hasken da zai yi zaka gani da bambanci da wanda ba bai wanke ba sau da wanda ka wanke to wannan wanke da muke yi kullun tunda muke sallah har zuwa mu mutu wannan wanke yayi ashe a wajen Allah haske ne muke kara ma gaba ko jikin mu a ranar kiyama za mu zo muna haske to daga an gani an ce wannan al'umma ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam to haka he an kamo hanya ana tahiyya tiryan tiryan za a tayi wajen wannan tabki a sha wannan ruwa kawai mala'ikai su ce ma wasu koma sai manzo Allah ya ce to yaya za ku maida waɗannan mutane kuma alhali al'umma ta ne sai mala'ikai su ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam la tadri ma ahdasu ba'daka ai baka san ba abin da suka aikata a bayan ka wasu abubuwan sun sassauya wasu abubuwan sun kakkara nasu suna ganin akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi wanda baka kawo ba wannan sauye-sauyen da suka yi shi ya ja musu haka aka maida su shi yasa ake gudun duk abin da za ka yi na ibada ka ringa ɗan tambaya ka ce wai shi wannan abin tabbas annabi ya ce ni shi ya koya eh shi ya koya to shi kenan tunda shi aka turo mana ya koya mana addini to haka za mu yi wannan abin a'a muna ganin ya kamata a yi ne a'a to in dai ya kamata ne gara in yi wanda dai aka ce sai ka tsaya inda aka tsira ta ya hikunci hankali ya yi nutsuwa kakkaje sai ka zo ka tunkari inda zaka sha wannan ruwa a ce ma kuma ai ka sauya kaga wannan idan bai fata Allah kiyaye daga shiga cikin irin wannan hali. Anas bin Malik yake ba mu labari ranar da aka sauko ayar da ta ba manzo sallallahu alaihi wasallam albishirin wannan ruwa. Yake cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam akfara rasul sallallahu alaihi wasallam ikfata. Wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kamar shuru haka yana kamar abin gengedi haka. Yayi shuru ya shiga wani yanayi wanda su sun san irin wannan yanayi yanayi ne na munajatin shi da yake ana mishi wahayi. فرفع رأسه متسما ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان شينا داريا سيكي تنبيا يا رسول الله لا هي اكي داريا سيكي تيوا اي وات سوره تي اكا سبكو مني ينسو ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ تامس بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سيكي تنبيا صحابيش هل تدرون ما الكوثر كن سمينين اكي تيوا إنا أعطيناك الكوثر menene kautar din wannan kusan mene ne iska ce abu sani ba Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi kai suka sani sai ke cewa huwa naharun a'tanihi rabbi azza wajal wannan al-kautar din wani tabki ne Allah madaukakin sarki ya bani shi fil janna yace a gidan aljanna alaihi khairun kaseerun a cikin wannan ruwa akwai alkhairi masu yawa yace taruddu alaihi ummati yawmal qiyama aniyatuhu ardul kawakib yake cewa wannan ruwa al'umma ta za su zo su sha wannan ruwa adadin kop kop kudin da ke da kai a gindin wannan ruwa kamar yawan tarmamin da suke samaniya yace yahtariju al'abdu minhum fa aqulu ya rab innahu min ummati sai wanda daga cikin bayi na yazo zai sha sai a kare shi a ce kakkata sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan ma daga al'umma ta yake sai a ce a nakala tadri ma ahdasu ba'daka a ya rasulullah ai baka san ba mi suka aikata a bayan ka sun sassauya sun yi kaza sun saba ma Allah kaji wannan hadisi yana nuna mana wannan ruwan a gidan aljanna yake al-kautsar to al-kautsar guda biyu ne na manzo sallallahu alaihi wasallam kowanne annabi an bashi amma na manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi na kowanne dadi ya yi madara haske ya yi zumuwa daɗi kuma ɗanɗanin shi ya yi zumuwa ƙamshin shi kuma ya yi almusiki a jikin shi ke da kuma wasu abubuwa su rinka bulbulowa haka kamar yadda ake tsatsawa suna bugun ruwan suna tashi haka kamar diyaman haka zaga zinariya haka zaga wurin yana wani kyalkyali wasu abubuwa suna zuba a jikinka al'amarin sai an je an gani ne an je ba mu dai faru-faru ruwa ne in ka sha shi har abada baka jin shi ruwa haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga ka sha an kare narul hayati kenan to biyu ne akwai na taron hisabi kuma akwai na gidan aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam biyu gare shi shine al-kautsar na gidan aljanna shi kuma wannan al-haud shi kuma a taron kiyama anan ne yake al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam zai ja su tai anan akwai wata fa'ida da zamu lura da ita in mun lura ta mu kai hey al'umma mun an taso ana tayya sai a kare wasu wa'annan da aka kare din sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam sun gan shi a can wai lokacin da aka tashi za a tayi manzo sallallahu alaihi wasallam dama shine a gaba shine zai jagorance mu ta yi bakin ruwan an kamo hanya ana tahiya shin wa'inda aka kare aka ci ku koma baya sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka kama hanya ha su gan shi now sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya shine jagora ba shine jagora ya jagorance mun tafi to su kuma wannan amina su baya wannan me yake nuna maka kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ana ganin shi a kiyama amma ganin kala-kala akwai gani na ni'ima gani na rahama gani na jin daɗi gani na nutsuwa gani na ayi rayuwa tare kuma akwai ka gan shi kuma an hana ka ka isa wajen shi to kaga kenan idan zaka yi addu'a ka ce Allah sa mu ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka ce Allah gama mu a gidan aljanna takan yi ka ganshin abin ya zama wani abu daban kenan kai wata ganin nashi kasance ma rahama ya kasance kana cikin wanda ya ce ta a gidan aljanna ku yi rayuwa tare kenan idan za a yi wannan addu'a a ringa ƙara wannan abubuwa a ciki ka a ce kadai Allah ya samu ga manzo sallallahu alaihi wasallam in ka wuka ka nan sai ta yi ka gan shi kuma an ce ma kuma ba yanzu misali irin su Abu Lahab ba azanta da manzo sallallahu alaihi wasallam ba sukai ya ringa zagin manzo sallallahu alaihi wasallam a taron jama'a sai Allah madaukakin sarki ya sauko aya ce tabbat yada abi lahabin wa tab kaga shi irikiri aka sauko aya haƙiya ma ana karantawa dan a tabbatar cewa wannan maciyi ne category kamar na manzo sallallahu alaihi wasallam amma rayu kasancewar shi ma dan uwa ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sun rayu tare bai anhwana mai wannan ganin nashi komi ba dan mutane shi haka nan matar shi wamra'atu hammalat al-khatab fi jidha hablum min masad kaduba manya-manya daga cikin waɗanda suka azabtar da shi da wanda su ma kuma ba su azabtar da shi ba suna tare da shi sun san abin da zo da shi gaskiya ne amma ba su yi imani ba irin su Abu Talib misali kaga wannan bai sa ba sun kasance ƴan aljanna haka Allah ya kadarta musu su ba sa samu wannan aljanna kenan ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ka dinga karawa da cewa Allah ya sa mu ya cece mu muna cikin waɗanda zai cita kuma Allah ya sa mu kasance tare da shi a gidan aljanna amma ganin shi kadai kakkaje ganin nashi kadai kai kuma a ce ma kuma ba ka gani kuma an yi kasara sai ma da yake cewa a takaice wannan hadisi wannan magana ta al-haud malai yake cewa annahu haudun azim ruwa ne babba teku ne babba mauridin karim wurin shan ruwa ne mai karamci wannan ruwan kamar gulbi ne daga gidan aljanna al-kausar ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta gidan aljanna ita ce ta gangaro ta ba wannan al-haudin ruwa kamar ita ce ta shayar da al-haudin al-kausar din ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta gidan aljanna ita a gidan aljanna take shi kuma al-haud taran kiyama yake yake cewa alladhi huwa ashaddu bayadan min al-labni yake cewa yahi madara haske wa abradu min al-thalji yahi glass sanyi wa ahla min al-asli yahi zumwa zaki wa yabu rihan min al-miski kuma yahi al-miski kamshi wa huwa fi ghayatil ittisa ya kasance mai hwadi ne sosai arduhu wa tuluhu sawa hwadin shi da tsawon shi duka daya kullu zawiyatin min zawayahu masiratu shahr daga kowane bangare ta hiyar wata ce wa fi badil ahadith ce a wani hadisi ma na cewa annahu kullu ma shirba minhu huwa fi ziyarati al-muttasa duk lokacin da aka zo yu aka sha a lokacin zai ƙara bulbulowa ma da kasa zai ƙara karuwa zai ƙara gangarwa da gidan aljanna duk lokacin da aka sha karuwa ma yake ba rage ba kenan dan annuna maka ba ruwa bane mai karewa ka kai tsammani in wani da wani suka sha ta kanyu mu mu samu ba yake cewa annahu yanqutu min khilalihi min al-miski war-radrad min al-lu'lu'i wa qad bani dhahab yake cewa daga cikin shi zai ringa bubbugowa wasu abubuwa kamar yanda ruwa in yana faduwa cikin ruwa irin da tsawa wasu abubuwa na tsakuwa da sauransu kawai lu'lu'u ne da zinari yake yawo a wajen saboda haske yace ka yace subhanal khaliq alladhi la yajzu shay sarki ya tabbata ga Allah wanda ba abin da ya gagare shi wannan ruwa Allah ya samu na cikin wanda za su ji tsantsane shi kasance cikin al'umma ce wanda Allah zai sanya ta kalkashin cetan manzo sallallahu alaihi wasallam now malai ke cewa kowanne annabi yana da irin wannan teku sai dai na manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kowanne shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam muna alfakhari muna jin dadi muna ƙara ma Allah godiya da ya kasance mu al'umma ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malai ci gaba da cewa wash-shafa'atu allati iddakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar kenan zamu akan magana ta 41 a fashi ta 37 yake cewa kuma ceto wanda aka tanada ga al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kama warada fil akhbar kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi ceto wanda manzo sallallahu alaihi wasallam zai to shi ceto kala-kala ne akwai ceto na gabaki daya akwai ceto na wasu daidaiku ceto na gabaki daya manzo sallallahu alaihi wasallam shine ceto babba shafa'atul uzma abu hurairah ya rawaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar kiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidun nas yawmal kiyama, ni ne shugaban dukkan mutane ranar tashin kiyama. Dama ya taba faɗa haka, yace ana sayyidu walad adam wala fakhar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ne shugaban ɗiyan adam, ba alfahari bane nake, gaskiyar magana ce haka nan, haka Allah yi, ni ne shugaban kowa. Haka Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To a ranar kiyama ma haka ne, kowa sai ya taru na fara zuwa na ƙarshe. Tun daga mutanen annabi Adam suna zama a nan, ko Manzo sallallahu alaihi wasallam zai ƙara tabbatar da wannan magana, yace ana sayyidun nas yawmal kiyama, ni ne shugaban mutane ranar kiyama. Yace wa hal tadruna lima zalika, yake tambaye sahabban shin kun san me yasa aka ce haka nan, aka ce ni ne sayyidun nas yawmal kiyama, suka ce ba sani ba. Sai Manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba su labarin dukan wani hadisi. Yake cewa yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirina fi sar'idin wahidin, Allah madaukakin sarki zai tattara mutane na farko da mutane na ƙarshe, tun daga mutum na fari har zuwa mutum na ƙarshe a wuri guda, yawmul mahshar, ranar kiyama kenan. Fa yaqulu ba'dun nas li ba'd, sai mutane su dinga gaya ma juna shekara 40 za a tsaye, ba a ce ma kowa uffan ba, ba a ce ma kowa ƙala ba, a tsaye kuma an kawo rana daidai kan mutane, kowa zai rinka zuwa daidai gwargwadon zunubin shi, wani zuwa shi ta lime shi, wani daidai kwahuwan shi, wani daidai cikin shi, ana cikin tashin hankali. Ga ka duba rana watarin in zahi ya zahi tashin hankali da ke cika, to a ce yau gatanan an kata daidai kan mutane ya azan shi, to a wannan rana yawma la zilla illa zillahu kenan. Wannan rana babu wata inuwa sai inuwa al'arshin Ubangiji, sai wasu wanda suka aikata wasu ayyuka wanda Allah ya ware, ya ce mai aiki iri kaza, wannan zahir na rana bayya cikin shi, za a ɗauke shi a kai shi inuwa ta al'arshin Ubangiji. Zuwa sallallahu alaihi wasallam kuma ya zana su, a cikinsu akwai shabun na shafi ishfi na shafi ibadatillah, akwai matashin da ya rayu tun daga rayuwar shi ta matasa har zuwa lokacin kawai rayuwar shi gabaki ɗaya, ko da an yi kurakurai sai dai wanda ba a rasa ba, tunda ɗan adam ba a raba shi da kurakurai, amma dai rayuwar ta ta'allaka da Allah, ta ta'allaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rayu cikin haka, cikin ibada Allah ko da yaushe. Allah ya sa mu na cikin wannan. Yake cewa to a wannan rana mutane su ringa gaya ma juna, su ringa cewa wai ku ga halin da muke ciki, ba a tunanin a nemo solution kan wannan halin da muke ciki. Shikenan ala tarawna ila ma qad balagakum, shin ba ga halin da muke ciki, ala tanzuruna man yashfa alakum ila rabbikum, shin ba za ku nemi ba wa zai ji muku ceto don ubangijinku. Tunani ya zo aje a nemi wani babba daga cikin manyan bayan Allah, daga cikin annabawa, akan ya je wajen ubangiji ya nema mana ceto, a zo a yi hisabi ma kowa san matsayin shi, shine ake ku hawama. Shikenan fa yaqulu ba'dun nas, sai wasu su rinna ce ma ɗan uwa, abokum Adam, mu je wajen annabi Adam baban kowa, wanda shi ne daga shi ne aka samu kowa, mu je wajen shi mana dukkan yi mu samu maslaha a wajen shi. Sai a zo wajen annabi Adam, an zo wajen annabi Adam, sai mutane su ce ya kai annabi Adam, kai ne baban kowa, kai ne baban dukkan ‘yan Adam, sai a ce mashi kaje ka nema mana ceto wajen Ubangiji mana, baka ga halin da muke ciki. Shikenan fai kula Adam, sai annabi Adam ya ce inna rabbi qad qadiba al-yawma ghadban lam yaktab qablahu mithlahu, Ubangiji na yau yayi hushin da bai taba yin shi ba a da, kuma ba zai yi shi ba a gaba. An yi hushi, babu wanda zai tunkari Ubangiji, kowa tsoro ke shi. Sai shikenan wa innahu nahani an shajara fa asaitu, yake cewa ni fa Allah ya hane ni akan cin wata shajara, wata itaciya a gidan aljanna, kuma ni saba mishi na je na ci wannan itaciya, maharin mutuwa ta gidan aljanna. Yake cewa walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin, yake cewa qala ma manaka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-sagirin qala anzirni ila yawmi yub'asun qala innaka min al-munzirin ila yawmi al-waqt innaka qala fima agwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin qala khuruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla an jahannama minkum ajma'in anan sai aka ce ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna da aka halitta annabi adam aka ce mala'ikai kowa wadi ya mai sujada sai mala'ika sai iblis ya ce a ta khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni wada wuta ka halice shi kuma da laka ka halice shi kuma me sujada an kaskantar da kaina shikenan da ya haka ne sai Allah ya ce mi girman kai zaka yi haka iblis to tunda kai haka huta daga cikin mutane na wanda nake tare da su tahi kai kana daga cikin tsinannu daga cikin bayina ne yanzu sai ke cewa to tunda an kore ni ya Allah ina so a bar ni har zuwa ranar tashin kiyama sai aka ce me shi ka an barka sai ce tunda aka bar ni kuma sai na halaka su illa ibadaka minhum almukhlasin sai bayinka masu ikhlasi nagari su kade za su sha amma ni na yi alkawari zan huto musu da ko ta hanya ta gaba ta baya ta sama ta kasa ni kuma ina halaka bayinka sai kawai bayinka nagari kaga gogurma ya ce ba karama ba alkawari ne ya dauka a gaban Allah ya ce sai ya halaka mu sai ya shigo ya ma wani waswasi ikaza zakai wani abun ma aikin Allah ne sai zoce ma a kakkai dan Allah kai dan a ce kai ne kaza bata ma aiki shi dai bukatar shi wannan dan mintunan biyu uku da zakai abun a ce wannan abun baka samu komai ba shikenan bukatar shi ta biya sai ka zo kiyama a ce ma kai kana tsammanin ka tara abu a ce ma ga halin da ka shiga lokacin da daga to yana nan a shirye ki ta ko ta hanya bi to da akai haka sai Allah ya ce wa ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna annabi adam shiga gidan aljanna da kai da matarka yace fakula min haisu shi'tuma ku ci da abin da ku gani ko gani a ciki wala taqrabu hadhihi shajara amma wannan itace ita ce ba a sukut kuma ku sance ta itace ya kaza komai ku ci amma aka ce wannan ita kadai ce ka ku ci fatakuna min azalimi kawai shi dan yaso sai yace ka san me yasa aka hana ka ci wannan itace mana hakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin ubangijin ku ba wani abu bane yasa yace kakkuci wannan itaciya a'a saboda fa in kuka ci za ku zama mala'iku kuma hallo har abada za ku muta gidan aljanna wannan har abada za ku rayu gidan aljanna wannan babu inda za ku ci amma in buku ci ba ku tabbatar cewa gobe gobe hudda ku sai kawai ka musu wannan waswasa dan ba a so ku rayu ku tawama a ciki shi yasa aka ce kakku ci amma inda ana so ku dawama da kawai ci za ku shi kenan ai ita wannan ita ce ita ce rayuwa wannan waswasan da ya ka musu kawai suka ci suna ci kan da suke jikinsu ma duka suka zubi wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin fadallahuma bigurur falamma zaqa shajarata badat lahumu sawatuhuma wa dafika yakhsifani alayhima min marqil janna hega suna neman inda zasu sirce kansu ma itace ganye na gidan aljanna suke nema su tira domin su register su shikenan an kare kai hutuwa za ai an kare inda a ce ba ai ba haka da ina ga mu ma muna gidan aljanna to kaga annabi adam wannan laihin da ya aikata shine ke a kwalluwar shi Allah ya ce kakkuci itace yayi je ci sai da aka jiwo shi aka ce ka je ka roka mana ceto ya ce a'a ni da na ci itace da aka hana ni wannan aikin bana bane ku je wajen Ibrahim shikenan aka tashi aka je wajen annabi Ibrahim mu muna can kasa al'arshi ina ga masu shan wahalar ne suke abin nan insha Allah sai a je wajen annabi Nuhu afwan annabi Nuhu da aka zo wajen annabi Nuhu aka ce ma ya kai Nuhu kai ne farkon manzanni ka je wajen Ubangiji ka roƙa mana da Allah ayi sarfi sai ce kai Ubangiji ya hushi hushin da bai taɓa yi ba sai ke cewa ni kuma wa innahu kanat li da'watun da'utu biha ala qaumi ni ina da wata addu'a kusan kowane annabi yana da addu'a guda amsassa kowanne an mai garantanta kowane mafi yawan annabawan sun yi nasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ya aje mintawa al'umma ta zama gobe kiyama sallallahu alaihi wasallam annabi yana son mu sosai kaga da aka yi haka ni kuma shi addu'ar da aka bashi sai sai na wal umma ta akan wani abu ya same su wata addu'a ce wa qala nuhur rabbi la tadhar ala al ardi min al kafirin dayya annabi nuhu da ya daga hannu ya ce ya Allah wahala suka bashi shekara 250 mai nawa 250 shekara 11 shekara 1000 wannan wa'azi ne kada yake to ka dauka yana da shekara 40 aka bashi annabta ya fara wa'azi yaje shekara 250 yana wa'azi amma wanda ya samu a wani dan bato dan karami wanda ya kera da hannun shi su kadai ne suka imani wama amana ma'ahu illa qalil ɗan kadan ne suka imani da shi to da suka bashi wannan watan haka shi suke yi wa siyada Allah ya tada shi yazo ya cigaba da wa'azi ayi kace kace da shi Allah ya tada shi mai doce ce he kai shine kawai yace wa qala nuhur rabbi annabi ne yace ya kai ubangiji la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyara kada ka bar daya daga cikin kafurai kada ka bar daya daga cikin su a duniyar nan innaka in tazarhum saboda Allah in ka bar su yudillu ibadaka za su batar da bayanka wala yalidu illa fajiran kafara kuma wanda za su aihuwa ma ba za su aihu mutumin kirki ba sai fajiri sai kafiri sai Allah amsa mu shi yasa ake cewa annabi nun shine baban duniya na biyu daga an tambaye ka wane ne baban duniya na biyu annabi nuhu ne bayan annabi adam alaihi salam annabi na biyu manzo shine annabi nuhu alaihi salam shi kuma al'umma mutanen da suke duniya kakab wannan ne wanda suke tare da shi su kadai ne mutane a duniya kuma su kin da suka ki imani da shi yayi addu'a yace duka halaka su kuma dukan aka halaka su sai wanda suke cikin batun wannan su kuma duka yan wanshi ne da sauransu su ne a cikin batun amma naga matar shi da ɗan shi duka tayya suke suna cikin wa'ancan wa qala nuhu libnihi ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al qawmil kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la asimu al-yawma min amri llahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mugrikin yake cewa dan shi ya kai dana zuwa hawo bato tare da mu musira sai yake cewa wancan dutsen dogo shi zan hawo ruwa biya iske na can ba suna cikin wannan magana shi yana cikin bato kawai sai igiyar ruwa ta raba su fa kana min al-mugrikin sai Allah ya jirme da shi tunda ruwan ta akai wakila ya ardu bil ima ake wa ya samau aqli wa ghidal ma'u wa qudiyal amr ta akai kasa guddo ruwan ki sama ke ma zubuna ki sai aka gama kawai sai aka ce to shikenan an kare kukun koma ga Allah kai kuma annabi nuhu ka je kai da jama'a da suke cikin bato ku je ku samu nuri ku zamna ku ibada ku shikenan muharin da ya zama shine baban duniya da biyu yace to wannan addu'a dai ita kadai dama aka bashi kuma yayi da shikenan an kare dan haka shi ba zai iya wani aiki ba je wajen Ibrahim alaihi salam aka kwasa aka ce wajen annabi Ibrahim ana zuwa wajen annabi Ibrahim aka ce kai ne khalilullah madadi na Allah ya kai annabi Ibrahim ka je ka roka mana a mana hisabi sai shi ma ya ce Allah ya kushe wushin da bai taba yi ba kuma ba zai yi shi ba a gaba kuma ni akwai wasu ɗan kurakurai da na aikata a lokacin da nake harkar da'awata yake ganin shi a wurin shi da yake abin ya faɗi abin da ba haka ne yake ganin kamar yayi ƙarya yayi faɗi magana da ba shi ba yake ganin wannan abin takan yi Allah ya kama shi menene abu ne kamar salo ne musu na wa'azi shi kuma abin bai dai fita daga ransa lokacin da mutanen shi suke bauta ma gumki da yazo ya karere gumakan faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin az-zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun farajaw ila anfusihim فقالوا انكم انتم الظالمون هم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون هكذا ne abin yawo zawai ya maida su gabaki dai karerewa su sai dauko gatar hira ta babban su kawai hita shi suka zaburo sun zo wajen yin bauta suka ce man fa'ala hazabi alitina wane ne yazo ma abin bautan mu wannan lahani suka ce a ku tsaya mun ji wani dama yana zazzagin su bayya san su ana ce min Ibrahim ne suka ce aje a kashi aje a kashi a gaban kowa mu ji ta bakin shi kai ka aikata wannan abin da abin botan mu sai Ibrahim ya ce musu bal fa alahu kabiru mahaza babban nasu mun ba gashi nan ga tarin auyen shi ba shine ka kare gargayar su to ku tambaye su mana babo ta musu ko kuke yi in je suna magana to ya suka rin kallon juna suka ce wannan abin fa fumunuki su ala ru'usihim suka sassa da kai suka ce laqad alimta ma haula yanzu kun kai da kasan ba magana ba saki sai ya ce musu qala ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum sai ya ce uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun yace shin yanzu haka za ku zo ku ringa bauta ma wanda bai amfanar da ku da komi bai cutar da ku da komi kai mutumin da bai kare ma kanshi cutarwa ba kai ya za a kare maka kuma kaje ka ringa bauta mishi ku kuna tunani kwa sai suka ce qalu hariku a to tunda abin ya zama haka ko mu kona shi wansuru ku taimaka ma abokin abin bautar ku abin bautar zaka taimaka ma kai da kake neman taimako zuwa gare shi kai kuma shi zaka taimaka ma ka kare shi daga cutarwa suka ce kawai ku kona annabi Ibrahim sai Allah yake cewa kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim sai muka ce yake wuta koma sanyi kare sanyin ma ba irin sanyi kare ba irin na rashi wanda zai halaka mutum a wa salaman hallo mai aminci ala Ibrahim ga annabi Ibrahim kaga wannan kada ya isa ku yi imani ku dauki mutum ku jewa cikin ruwa ko cikin wuta kuma ya ringa rayuwar shi a wuta ga hankali kun ce hutu kombi ko ne ba cikin shi ya ishe ka tabbatar da cewa lalle wannan fa ba irin wanda kuke tsammani bane Ibrahim Khalilullah shi yasa Allah yake cewa inna Ibrahima kana ummatan shi kaje al'umma ce runduna ce ummatan al'umma in naka ce al'umma ana nihu abin ba kadan bane to shi kadai Allah ce inna Ibrahima kana ummatan amma duk da wannan yau ce abin ya haƙarin shi ku je wajen annabi Musa ni ma wannan magana da ne nace ba ni ba na karkariya su ai babban su ne wannan magana tsoro nake Allah ka manzai ta ka duba wa abinka da manyan annabawa abun ga shi nan bai kai ka ba ni yanzu irin wannan sai a hankali to kaga shi kaga abun fa dai kuma dan salo ne na da'awa amma tsoro ke shi to kai fa abun fa sai a hankali gaskiya aka kama hanya aka zo wajen annabi Musa aka ce to kai Musa kaga Allah zabe ka kuma hallo han magana ya maka kai daban na daban ne cikin daban ma kai ho magana kai da Allah ka je ka ce amana ce to annabi Musa sai ya ce musu ubangiji ko yau yayi hushi da bai taba yi ba kuma ba zai irin shi ba kuma ni ma haina da in laihika na mi kai annabi Musa ya ce ni da na kashe mutum ba a sani ba ko me yake cewa wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقد عليه كو يا شغو مدينه يا شغو غارن مصر كو يا شغو غاري yana tahiya sai ga mutum biyu suna fada eh dan kotan shi ne eh kuma ba dan kotan shi bane shikenan suke fada sai wancan dan kotan nashi dan wurin shi dan wajen annabi Musa sai ya zo da annabi Musa ya ce ya kai annabi Musa ka ce ce ni ka raba inda wannan mutum yana neman halaka ne ko Musa wancan inda ya zaburo sai mai kutuhu guda kawai ya mutu shi yasa ya zaka juniya ce wanda masu abin nan wada da annabi Musa ba kin jin ya bugu guda mutuwa ake to kawai dai bige shi sai mutu qala haza min amali shaytan yace wannan aikin shaytan to yanzu ai aka zo wai wani waja'a rajulun min aksar madinati yasa qala ya musa innal mala'a yatamiruna bika liqtuluka sai wani yazo ya ce wa annabi Musa wannan kisan da kaiwa ana nan ana ranyo kashi kaza ka bar garin nan mu harin da annabi Musa ya bar gari ya tahe shi to wannan kisan da yace to ni ma na kashe mutum ba a sani ba yau tsoro nake ji ba ni bane dan haka aje a nemo ni an yahe mishi wa amma duk da wannan tsoro ke ji tunda lokacin da ya zo da annabi wajen Fir'auna ce mi wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alani min al-mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abata bani isra'ila qala fir'aun wa ma rabbul alamin zuwa karshe yace aje wajen annabi isa aka zo wajen annabi isa aka ce ya kai annabi isa kai ne kalimatullahi alqaha ila maryama wa ruhun minhu suka yaba shi yace ya kai annabi isa ka je ka roka mana a zo a yi ceto annabi isa bai ce komai ba akan wani laifi da aikata sai shiru sai ce wannan abin da kuke nema kar ku ba kanku wahala ku je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aikin manya ne ku je wajen su je su muku wannan aiki mu duka sai a hankali sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya zo wajen al'arshi ta ubangiji annan ya fadi ya sujada idan ya sujada shikenan da har da al'umma za su je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam su ce me to yau fa ga matsala da ake ciki mun je wajen kowa abin ya gagara sai ya ce ana laha wannan aiki na ne wannan aiki na ne sai ya tashi sai ya tafi dan da shi manzo sallallahu alaihi wasallam an gafarta min zanuban shi in yayi ma na baya kuma in zai aikata a gaba ma ko ya aikata an yaye mishi li ya gafira laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara Allah ya gafarta min wanda ya abaya da wanda zai a gaba shi kawai haka babu komai a tare da su sallallahu alaihi wasallam yan sai ya je wajen gaban al'arshi wa ya sujada shikenan sai Allah sanya mai wasu kalmomi wanda zai yabe shi shi ma a lokacin da yake bada labarin bai san ba abin da zai faɗa a lokacin nan sai ya fadin ya sujada ne sai Allah sanya mai su a zuciyar shi akan ga kalmomin da zai yi ba Allah da su tukana yayi roƙon abin da zai roƙa idan yayi ba Allah ya faɗa abin da ya faɗa sai Allah ya ce mai irfa'a ra'saka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka daga kanka ya kai annabi Muhammad saltu'ta ka roƙa za a baka washfa tushaffa kuma ka nemi ceto za a baka ceto sai ce ya rab ummati ummati ya rab ummati ummati ya rab ummati ummati fa yaqulu sai ubangiji ya ce mishi daga cikin al'ummarka yake cewa daga kowa ta aljanna ta bangare na dama al'ummarka ta nan za su shiga a wata ruwaya daga cikin cetan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma al'ummar shi za a sanya mutum 70,000 ba tare da hisabi ba kawai ba a leka takardun su kawai ta ake mutahi a ta yi kawai haka ake ciya to samun wannan wa wannan shine babban ceto sai Allah ya ce to a zo a hisabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya roka muku hisabi to ya zo a hisabi maharin da za a yi hisabin kanshi dalilin wannan ceto na manzo sallallahu alaihi wasallam za mu samu ai wannan ceto daga cikin ceto wanda ake a ranar kiyama wanda ya tabbata gaskiya ne kuma kai imani da shi gaskiya ne kenan a gulguje akwai ceto akan wanda ayyukansu na lada da na zunubi suka zama daidai sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu ceto su je gidan aljanna direct daga cikin ceto akwai ceto na daga daraja waɗanda suka shiga gidan aljanna manzo sallallahu alaihi wasallam su ma zai roƙa musu ceto kuma duka irin wannan zuwa ne yake wajen ubangiji ya fadi ya sujada Allah ya ce min ya tashi ya roƙa za a bashi kuma ya roƙa ma al'ummar shi daga cikin ceto akwai wanda za su shiga gidan aljanna ba tare da hisabi wanda muka wanda ya gabata daga cikin ceto akwai kuma wanda manzo sallallahu alaihi wasallam zai roƙa musu a rage musu azaba a gidan wuta za a rage musu azaba ga su ne suna gidan wuta amma za a roƙa musu azaba ta zama ba da yawa ba saboda itaf ne kaga yanzu azabar su Fir'auna ai daban ce da azabar wanda ya mutu yana shan giya ba ta zama daya ba daga cikin ceto akwai shafa'a wadda za a yi ta shiga gidan aljanna kanta saboda sai an ƙare hisabin za a zo a shiga gidan aljanna shigan ma a yi tsaitsaye kuma shi ma sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo shi zai fara shiga to kuma in ya shiga kuma ya roƙa ana awwalu shafi'in fil janna ni ne zan fara ceto akan cewa a shiga gidan aljanna kuma al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam ita za ta fara shiga gidan aljanna daga cikin ceto akwai ceton da za a ma masu manya-manyan zanubai in sun shiga gidan wuta manzo sallallahu alaihi wasallam ya roka masa ceto akan a guddun su wanda suka aikata manyan zanubai he dai ko musulmai ne to ba sa tawama har abada ba a gidan wuta sai a yi ceto sai a guddo su akai su gidan aljanna wannan kina a takeice sune nau'ikan ceto da ke da kai a ran kashin kiyama wanda manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi ga al'ummar shi to mallan ya ka wannan a wannan littafi ya nuna mana cewa imani cewa akwai ceton wannan to yana daga cikin kyakkyawan imani ga Allah shakka ko taraddudi ko yin tunanin an yayayi ko wani abu yana iya taba imanin mutum ka sallama cewa akwai ruwa na Al-Kausar al'umma sallallahu alaihi wasallam zata sha wannan ruwa ka sallama cewa kuma akwai ceto na tashin kiyama al'umma sallallahu alaihi wasallam zata samu wannan ceto daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma akwai ceto da za a ba wasu sauran annabawa akwai ceto da za a ba mala'ikai su ma su yi kuma da wasu daga cikin mutanen kirki muna dai roƙon Allah Allah sanya mu cikin wanda manzo sallallahu alaihi wasallam zai fara ceto na harko mu kasance cikin 70 alladine yadkhuluna aljannata bighayri hisab guda 70 wanda zasu gida aljanna ba tare da hisabi ba anan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka wada dai Allah ba mu lada wanda muke fuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh